kungiyar ma'aikatan kotunan shari'a sun fara yajin aiki ne a daidai lokacin cikar wa'adin kwanaki 21 da suka bayar. Kwatsam sai aka wayi gari da samun kofofin kotuna a rufe bayan dawowa aiki daga hutun ista da gwamnati ta bayar. Ma'aikatan sun nuna matukar damuwa da watsi da doka ta 10 da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a bara wace ta ba kananan hukumomi da bangaren shari'a damar cin gashin kai. To sai dai tsohon dan majalisar wakilai wanda da shine akai gwagwarmayar ganin an ba waɗannan bangarorin gwamnatin damar cin gashin kai, Aminu Shehu Shagari yana ganin ma'aikatan sun yi gaggawa tare da gajiyan hakuri.
Yajin aiki yana da kyau saboda yajin aiki abu ne wanda doka ta tanada cewa in kana neman wani haƙƙinka in ba a baka ba kana da dama ka nemi haƙƙinka. Amma ni a gani na yajin aikin da Johnson suke yi sun yi gaggawa saboda shi shugaban kasa ya rattafa wa doka hannu shi executive order 10 ko da yake shi ma yayi gaggawa fito da wannan executive order 10 din. Ita executive order 10 tana cewa duk jihar da bata bayar da kudin da ya dace a baiwa bangaren shari'a ba da bangaren majalisa na jahohi to a cire tun daga source tun daga nan federal to wanda yake kafin a lurar da su jahohin su kuma su fahimta sannan kuma a yi tsari na yadda za a yi abin nan cikin limana yadda ba a wahala ba.
Anan daya cikin jami'an kungiyar Benga Eludire ya ce kashi na 121 karamin kashi na 3 na kundin tsarin mulkin kasa ya ce a rika ba bangaren shari'a kudaden ta kai tsaye.
With the provisions of the law, the section 121 of section 3 of 1999 constitution has amended that all amounts starting to the credit of judiciary should be paid directly to the head of court.
Benga ya ce wannan yajin aiki da suka shiga sun shiga kenan kuma basu ba kowane dan kungiyar izinin ya sasanta da gwamnonin jihohin su ba. To sai dai ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar yana ganin shiga wannan yajin aiki da ma'aikatan kotunan shari'a suka yi ya zo akan gaba.
Dan su waɗannan suna da hurumi kware da gaske na za su iya nuna bacin ransu ko kuma su nuna rashin jin dadin su yanda abubuwa ke tafiya kamar yanda tsarin mulkin kanshi na yi bayani yayi tanadi a sashe na 38 39 40 41 na tsarin mulkin Najeriya kuma wajibi ne a saurare su daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya. Abinda ke faruwa shine an jima ana ta yin gyare-gyare a bangaren shari'a gyare-gyaren amma sai kaga ya tsaya ne akan gyare-gyare da ya shafi jami'an kotu ma'ana alƙali su zaka ga ana ƙara malabashi amma sauran ma'aikata ko kuma kayan aiki da ya shafi inganta aiki na bangaren alƙalanci to zaka ga har yanzu ba mu samu mun kai ga cin gashi akan nan ba.
Wannan yajin aikin ya ƙara wa in Najeriya shiga halin matsi tun bayan fara yajin aikin kungiyoyin likitoci ta ƙasa da suka fara kwanaki 2 bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari zuwa Ingila domin ya duba lafiyarsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.